masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gari lafiya na san yana tashi lafiya
lafiya kallon malama Grace da fata an waye gari lafiya na san yanzu ka an fara sanyi dai ka
lafiya lumi an fara sanyi ai gani ne na kukunce
na ga alama ni ma na fara na fara kunta kayan
zafi ya fara sallama
da gaskiya kan haka ne
me ya faru a wannan mako
to abin da ya faru a wannan makon
ya kake ganin siyasa Amurka wannan da ya zabe na farko da kake gani
eh gaskiya kan
ana yi a idan ka
gaskiya kan to abin da ni gaskiya sai ya dade burge ne yake malama Grace bayan da su ƴan takar shugabannin kasar suka zo suka lokacin aka baje ba wai ni ne shugaba wannan ni ne a tsohon mataimaki nake ni a an baje ni a matsayin sa ne ɗan takara aka zo kuma mai shugabancin abin nan muhawara ya zo ya shiga ya shugabanci muhawara din to haka wannan makon kuma aka yi na ɗan takarar mataimakan su wanda yake ita gaskiya za a ce ita ce babbar abin da ta fi ji hankalin Amurkawa ganin yadda waɗannan mutanen suka nuna da ta kowannen su ya nuna cewa ya san abin da yake yi sun zauna sun yi magana akan batutuwa daban-daban hatta da wato muhawarorin da su masu gidajen su a wancan lokaci suka kaure suka ma ki tsayawa junan su yi bayani su sun tsaya tsanake sun yi bayani wanda kuma dukansu kowannen su nan ya kara jaddada ko kuma ya ƙara bayyana manufofi na irin wato babban abokin takararsa wanda kinga za a ci wannan tayarikiya kuma gaskiya ta ƙara bayani an fahimci abubuwa da dama da abba a fahimce su ba a wancan lokaci
me yake ya burge ka gaba daya a ciki kana ta fadan abubuwa da dama da suka burge ka siyasa
wato abin da ya burge ni a wannan muhawara malama Grace lokacin da aka zo aka zauna an yi tunani na kan sauraron masu sharhi akan yadda suka yi tunanin cewa shi mataimakin shugaba Mike Pence wato zai yi abin da ke kira attack wato zai yi takai farmaki ne ga ita Kamala Harris wato mataimakiyar ƴan takarar Democrat wanda yake duk da yake ko ita din mutane suna bayyana cewa ba kanwan lasa bace ganin cewa ita masaniya shari'a ce kuma wato ta taba zama ma alƙalanya babba alƙalanya ta jihar ta to amma lokacin da suka zo suka zauna ita ce ta fara magana kuma da ta fara magana lalle hakika ta soki gwamnatin su har ta bada misali da irin abin da ta yi to abin da ya fi burge ni a wannan muhawarar shine lokacin da shi mataimakin shugaban kasa zai mai da martani abu na farko da ya shine sai da ya taya ta murna ya yaba mata ya taya ta murna ma ga ɗaukota da aka yi saboda farkon buɗewarta ta yi magana cewa tun lokacin da tana zaune wannan ya kira ta shi tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya kira ta ya ce mata to ga abin da yake so ta zo ta taya shi wannan takara ta ce wannan kiran da ya yi mata gaskiya na ɗaya daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a rayuwarta
to a rayuwarta
to duk da cikakken ce da ta yi a wannan lokacin bai hana yana fara bude baki shi kuma sai da ya taya ta murna da ta karɓi wannan kiran sannan shi kuma ya ya nuna cewa kwarai da gaske wannan kiran muhimmi ne ga rayuwarta to wannan shine abu na farko da ya fara bani wato mamaki ya kuma burge ni ya bani sha'awa you know duk da yake cewa suna da bambancin ra'ayi sannan kowa nan bakin da yake yana so ya kai ga wannan amma bai hana su wato mutunta juna da kuma mutunta irin matsayin da juna suke akai ba
so mun gode kwarai da gaske kullun kamar kullun muna cewa Allah ya kai mu lokacin da za mu kai wannan matsayin demokaradiyya
wallahi amin to amin sun ma'amin malama gari
wato bari mu bude wannan babi da mika gaishe za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga malama Hawwa Shu'aibu Addu'a bisa da suwar mai gidanta Shu'aibu Addu'a muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilinmu baban gida Ibrahim bisa da suwar kawunsa Malam Yusuf Suleiman Tukura wanda aka fi sani da suna Tankuma ya kashe hukumar kula da lafiyar motoci ta BIO a Kwantagora wanda ya rasu bayan gajeruwar jinya Allah ya gafarta masa
to amin summa amin malama Grace kamar yadda kika ce muna ta'aziyya ga abokin aikin mu wato Babangida Jibril to bayan wannan kuma akwai kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Abubakar Yusuf Sanyinna malami a kwalejin ilimi ta Sheu Shagari dake Sokoto da kuma kannansa musamman wato Musa Yusuf Sanyinna da Isa Yusuf da Adamu Yusuf da Ali da gida da ne da su da dukkan iyalan marigayi a cikin na babbar fati da su 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 da
wannan gaisuwar ta ta aure da ya ba ta kai 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 da ya
Ba da ikirarin 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 ba lambar mai kasuwa saboda daurin auren ƴaƴan su wato malama Grace tuna mai na ne fa wato Sa'ad Muhammad Shuni na gidan radio Bitin FM Sokoto da kuma Sa'ima Muhammad mai kasuwa ita ma uhur ma'aikaciya ce ta gidan radio na Bitin FM Sokoto
an kulle zumunci
to abinda wasu suke gani wai kamar ba sabon ba yana da wuya ai abin nan dan jarida da yar jarida ko kuwa to daura auren da insha Allah za a yi su ne a yau Asabar din nan 10 ga watan October shekara ta 2020 a kofar gidan marigayi malam Muhammad mai kasuwa dake unguwar gidan Igwe a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya da karfe 10 na safe to muna yi ma wato Sa'ad Muhammad Shuni da kuma Sa'ima Muhammad mai kasuwa fata alheri da kuma a samu albarkar aure da kuma zaman lafiya kuma Allah ya da hankulan
mutu karaba
kuma a yi ta aikin jarida kuma kila kin ga aka samu zuriya kuma ba mamaki a aikin jarida
a kudin jarida
madalla to ki ga muna nan muna jiran shi na America muna jiran cikin zuriya Sa'ad Muhammad Shuni da Sa'ima mai kasuwa
aka yake sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salamatu Baraya Dutty Special Program Management Board Dutty tare da abokan aikin ta Hajiya Dije Haruna Abdullahi da Malama Garba driver dukan su a specialist management Bauchi sai kuma Hajiya Lare Ahmadu ana mata bangaji a auren danta Ibrahim Maimako sai Malama Asabe Musa Adamu da mai gidanta Malam Musa Adamu da yaran su Suleiman Saratu da Murja dukan su a fakwaren na Bado Malam Fashi sai Hajiya Dina Adamu da Ibrahim Adamu da binta Adamu da Kande Adamu gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Madam Mary Ezekiel Abundot da Agwarai Baiko da yaranta duka da Kakale Yusuf da yaransu sai mai sarauta Malam Daniel Danladi baban Idi a rafin Zurfi Bauchi da Malam Izan Dallagin babban ba da Malam Izan Dallagin baban Evelyn da matarsa Alisa sai Malam Banyani mai gari baban Hawwa da matarsa Ladi a yawa kaga dama gaisuwa a bari ya huce zuwa Yakubu Yankai YY baban Bature da iyalansa duka da Malam Madaki Hassan Madakin Bundot da kuma Malam Madaki Hassan Madakin Bundot da mai ɗakin sa malama Tamar Mama Musa da fatan an tashi lafiya
to madalla muna yi musu fata alheri da fatan an waye gari lafiya Thank you. malama gure kina ganin ya kamata mu duba wato ra'ayin masu yaren mu akan muhawara mu makon da ya gabata amma kamar da kamar da aka zaba ya kamata a danyi a gajarci a tsaye musu tuni akan abin da ya faru
to a gurguje labari ne muka bayar na babbarbare da bafullatani abokan juna da suke tafiya cikin dare babbarbare bafullatani ya nemi nuna cewa shi jarumi ne yayi cewai aljani ya kame mai tuku ya kasa tafiya da yana tunanin cewa babbarbaren nan zai ruga ya kyale shi sai kuma babbarbare shi kuma yazo yace to bari ya hawo kan itacen ya ga shegen aljanin da ya kame mashi tuku to shine muka tambaya cewa wane ne a cikin su ya fi jaruntaka
bari mu fara da Saminu mai mai gadan kunsa altafawa balewa wanda yace ke cewa ma yarda dariya tukunni ce kai ni kan wallahi dai ko raba ni hankali don dukkan su jarumai ne amma shi yana ganin babbarbarin nan ya ta jaruntaka saboda tsayawa da yayi da wani ne guru zai ruga tunda an rike dan uwan shi ke jina shi dalili
to shi kuma baban shi kuma baban dumamman bande da magaram cewa shi ma babbarbare ne ya fi jaruntaka amma babawo mato mai addu'a da Abubakar Umar Yahya da Muhammad da Mamudu mai sai da magani Garba Cede dukkan su cewa suka yi bafullatanin nan shine yake nuna bajinta
to kin ga ra'ayin ki yazo daidai da Gambo Babauro wanda yace shi gaskiya wato bafullatanin nan ya fi jaruntaka saboda da ni ne yace inda ni ne aljini ya fara kamawa to gaskiya abokina na tabbatar da ba zai tsaya ba da sun ji ihu na layar guru za su
lallaka Abubakar Ahmed ko cewa yayi wanda aka rike ne shi ya fi jaruntaka saboda shi ya ga zahiri amma bai tsorata ba
to
amma mai hawan bishiya ai bai ga zahiri ba
ehe to kin gani
kila yace wai kila menene burgace kawai yake
to kin gani to ra'ayin Aliyu Dutsen Mustafa Aliyu Dutsen ma kenan da kuma Aisha Usaini Dangote Karasuwa da kuma Bilyaminu Jamu Walidu dukkan su abin da suka ce gaskiya ba fulatanin nan ya fi don shi Walidu ma abin da yake cewa shine duk da yake dukkan su biyu dai sun jaruntaka to amma ai an san Fulani da jaruntaka don haka wannan ma ai ba ma karamin abu bane ba don haka shi babbarbarin dole shi ma ya dan koyi jaruntaka tunda dai yana tare da shi don haka shi bafulatanin nan ya fi jaruntaka duk abin da babbarbarin yayi ya koya ne daga gare shi
to sai Abdullahi Aliyu dadin kowa yace babbarbare Saminu mai man gida ta fawa balewa kuma shi yace bafulatani yayin da Rabi Mamuda tare da mijinta Mamuda mai sai da magani Garba Shede dukan su suka ce babbarbare ne yake
to cikin ga shi kuwa mai kuɗi dallo ya ce ai jarumi ka a fili ya bayyana wato shi ɗan uwa ɗan Fulani kenan shi ne jarumi kuma mu jarunta ita ce cikamakon bafulatani a ko'ina yake to wannan shi ma dai ra'ayin shi ya zo daidai da Saidu Sabo Ayuro wanda shi ma ya ce bafulatani nan ya fi jaruntaka
to Maryam yar Fulani daga Saudiya tace bafullatani mana a haka ba ai ka taba jin bafullatani ne zai ce babbarbare za ba ta tsune diga ba ta wuce koki
eh gaskiya ne amma ake ta Aisha Musa da Barkillahi ta taba haka ne ita ga ta bafullatani amma tace babbarbare ne ya abin nan na san an taba haka nan
to do yo dai kan bafullatani na tace bafullatani
wannan kan
sai comrade Abdullahi mai shanu baban ya gana wanda yace wallahi magana gaskiya
to
dan Borno ya ce to dama ya gana me
to
gaga kuma to wallahi magana gaskiya dan Borno ya fi jaruntaka saboda shi dan Fulani nan ya ji riko ya kasa gudu ya tsaya to dole ne shi rikon nan dan an kama shi kan ba inda zai ya ruga ne shi yasa kuma tsoro ne ma ya hana shi ma ihu
to
amma kaga shi yace shi dan Borno shi kawai ta maza ya zo ya nuna cewa ya ce kwato abokin shi
yawa to kin gani to shi kuma wato Sale Muhammad Sale Damari shi kan kin ga Fulatani ne amma dai ya faɗi gaskiya da kike ganin kamar ba za a yi ba zai yi
to
eh yace gaskiya yau ba barbare yayi mana 1-0
aha lalle ka
gaice yace gaskiya ba barbare shi lashi ra'ayi kenan babbarbare ya mana 1-0 mu Fulani saboda Bafulatani dai an rike tokunsa yayi gimba bai magana ba sai da abokinsa babbarbare ya dawo gunsa sannan ya tambaye shi sannan ya sabe bakin magana don haka babbarbare yau an gaishe ku yau kan kun yi abin jaruntaka
yau har na sanyi na ma ya jinda da muku to sai Nura Yankara da Muhammad Shuwani da Mustafa Babagana waɗanda dukansu suka ce babbarbare ne sai kuma Abdul Muhammad Dumjiya Jamhuriyar Nijar suka su dai bare-bare suka ce
to shi ma dai mutum wato to shi ma dai mutumin ki Malama Grace wato Babagana Alhaji Nuciya wace kan sai dai ambaci tunan kace Auntie Grace ai daga jin wannan labari ma wato babu haɗi babbarbare wai shi yafi jaruntaka tunda shi ne yayi kundun bala hawa bishiyar har aljanin ya tsorata ya saki Bafulatanin saboda haka shi yana ganin gaskiya ya fi jaruntaka
bayan da muka ce mun samu waɗannan sakonni kaga 560 da wani abu kafin na rufe computer ta
ne lalle kan gaskiya su Jibril Umar na basa su Isa Lawan Girgir da su Awwal Muhammad Yalo da Muhammad Lo da Biliya ga sunan dai da yawa malama
jami'i honorable MD Bukar Baga Malam Ahmed Wuro Jabbama Alhaji Aliyu Abdullahi Doron Baga Abdulmumini Direba Moranti Maiduguri Lawan Abba Ali Guzamala da dai sunan
to duk muna godiya kwarai da gaske kuma tare da fatan za su ci gaba da bibiyar mu da kuma aiko mana ra'ayi a kan cikace-cikace tun da muke azaba
abin su ba nan kamar yadda muka faɗa yanzu nan ku za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan wannan labari da zamu buga yanzu
to malama Grace ai sai a bamu labari mu muhawara mu ta wannan bako
labarin nan sanyi da ku aka tafo a wannan karatu
ba mamaki ai kin san dole mai tafawa wata rana a taba shi ai kin san muna da wannan kuma muna da wannan wadatar
to da sanyi da wannan labarin ma'aurata ne to wata rana wani mai gida ya je masallaci shi kenan malam yayi wa'azi ya ratsa shi a cikin wa'azin malamin ya jaddada wa maza cewa idan kuna zama da matanku a kowane lokaci mata ta girki mai gida in ya dace ko yayi dadi ko ba dadi ta yaba wa yana ya ce yayi ya dadi duk kai san wannan ta dadi ya so kuma idan matar ka ta yi kwalliya
ko ba ta yi kyau ba
kai yau kin yi kyau ko mai ta saka ka ce kai kyau shi ke da mai gida yana jin haka ya shiga gida yana shiga gida sai ba ta ta kawo masa abinci shi ke da ya zauna ya fara shi ke da ya tuna da wa'azin malam abinci ya tuna da wa'azin malam abincin dai ba don ya burge shi ba amma shi ba yana son ya biyayya ke na dai sai ya ce wa mata shi kai wannan abinci ya yi daɗi kowace loma ya yana ta yaba ko shi ke da sai mata ta ɗauki murfin kwano ta kwama mai ta dauki murfin kwano ta kwama mai shi ke da sai ya kalli ta ya rasa abin da ta ce sai ta ce shekarun mu 20 da aure baka taba bude baki ka ce min abinci ne
ya dadi ba don haka wallahi don haka bai dadi ba kenan
sai wannan da sai yau da na karbo a makwabta
oi ai zara da mutum zama
wai sai yau da na karbo a makwabta shi ne zaka sai dadi shekara 20 da baka abinci to shi ce da shi kuma da yanzu haka a sai ya faro ta ya ce mata wallahi tallahi a radu abincin bai daɗi ba kamar da kullum yake ba daɗi ni da ma na faɗa ne kawai dan malam ya ce in kun yi abinci mun rika yaba wa to ba san kina da wannan mijin da matar nan wannan ne bitirbe
kai ai ma ai mijin da ya to kai matar ta fi shirme ita da taje ta aro abinci ta samu abinci makwabta
ta zo ta fara samu kanta me kuma ba ta bari kawai a yabi girkin ta
a ito ita tunaninta kaman mijin kida yaji abin mijin da yaji babbancin abincin to ina tunaninta dun nata bai dadi ba sai yau da ta karbi makwabta na makwabta ne ya dadi don haka nata bai dadi ba
to shi kuma da yace shifan da yace to dama ya faɗa ne kawai abincin bai dadi ba kaman da kullun ba dadi
a take ku
dan dai malam ya faɗa ne ke
sai yake ya yi to ya riga ya san ya faru ta ai dole ya hautur ba gyara kin sani ai
to wasu saurare kar mu yanke hukunci bari mu kyale ku yanke hukunci kamar yadda muka faɗa za ku iya garzayawa dandalin mu da sada zumunta Facebook domin yin muhawara akan waɗannan ma'aurata wani a cikin su wa fi kwafsawa
gaskiya kan
to yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Oh, I think you never know.